Mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na
a bari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani
zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya da malamu lafiya shine cigaban Najeriya
Masu sauraro barkanmu da haduwa wannan safiya ta Asabar barkanmu da warhaka sannan kuma da fatan ana cikin koshin lafiya daga Abari ya huce Malama Daula barka dai
to barka ka dai Usman ina kwana
lafiya lau
ina fatan mun tashi cikin koshin lafiya
alhamdulillah to da fatan kima kina lafiya
lafiya
to bari mu barke ki fara da gaishe gaishe amma dai kin tawo da labari ko
a nazo mana da labari
yawa
ba ka bari ki mace tawaran mu ne suka aika mana da labarai har guda biyu
yawa to
amma duka labaran fulani ne amma gaskiya bazan fada guda biyu gaba daya ba zan karanta guda daya sai na ƙara samu na bare bari tukunna sannan ai daya kan fulani suke kullun ina sokar su
to shikenan
to
to bismillah farayar mun da gaishe gaishe
to bari mu fara da gaisuwa ta musamman akwai wani cikin masu sauraron mu jiya Usman an tashi aiki kenan na dauka jaka zan wuce gida sai wayar office din mutum sai ta ringe shine da waya ta kada sai Ibrahim Jarmai ya ansa sai ya mika min waya to wani ne yayi waya musamman ya aika mana email maybe ba mu samu mun gani ba sunan shi to saboda yana matukar bukatar a gaishe shi a cikin wannan shiri na mu to musamman ya kira mu dan haka mutane duk wanda yake bukatar ya aika gaisuwar shi ko ta wayar mu ma za ku iya samun mu
kwarai kwa
To sunan wannan mutumin Ahmad Dan Bauchi.
So
Mallam Ahmad gaisuwa ta musamman gare ka zuwa wannan daga wannan filin namu na Abari Yahuci.
Haka.
Sai kuma yana mika sakon gaisuwar shi zuwa ga Shehu Musa Liman Taylor. Tare da Secretary General Inuwa Gwate Gomau. So da fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya.
Eh to alhamdulillah Allah ya sa.
To bari na garzaya dandalin mu na
Facebook ko
Facebook din domin mika sakon gaisuwar shan mu.
To bismillah.
To gaisuwar mu ta farko na Abarin Yahuci zuwa ga Abbas Yusuf tare da Jibrin Umar Nabasa tare da kuma Najib Bammali. Gaisuwar fata alherin Abarin Yahuci zuwa ga Tasu Musa tare da Bashir Salha da kuma Aminu Tanimu. Fata alherin Abarin Yahuci zuwa ga Ali Muhammad Malanta. Gaisuwar fata alherin Abarin Yahuci zuwa ga Yusuf Kuyambana tare da Jafar Ahmad da kuma Awalu Mabo Awalu tare da Mustafa Suleiman. Fata alherin Abarin Yahuci zuwa ga Muhammad Uba da Lawal Bala Azare. To sai takardar da ke hannuna ta ƙarshe ita ce zuwa ga Habu Jamblo. Sai kuma fata alherin mu na Abarin Yahuci zuwa ga Yahaya Sodoro. Allah sa tuna faɗi sunan daidai.
Amin.
To fata alherin mu na ƙarshe zuwa ga Nazib Abba tare da Sama'ila Muhammad.
To madalla daula. To amma kafin je cikin shirin akwai sakon da wani masoyin wannan shiri kuma ɗaya daga cikin wanda muke dan tuntuba wani lokaci a Sudan wato Salman Al-Farisi game da rasuwar matarsa da ya aiko da jajantawa wa kansa da mu da muka yi wannan rashi tare da shi domin kuwa rashin da aka yi masa duka ya shafe mu gaba ɗaya na rasuwar matarsa wanda ga sakon da ya bar mana.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Al'umma ƴan uwa musulmi. Ina sanar da ku ni Salman Al-Farisi daga nan ƙasar Sudan. A yanzu da misalin karfe 8 na maricanin ƙasar Sudan din nan wato yau Lahadi 24 ga watan 6 wato ƙasar ƴan mintuna kalila Allah ya karɓi rayuwar matata Malama Abir Abdullah Sale ta rasu anan cikin garin Fashir da ke lardin Darfur sakamakon wata doguwar rashin lafiyar ta kwashe tana yi. Ita Malama Abir Abdullah Sale dama ita ce amarya ta wadda na aura kwata-kwata ma a hannuna watannin ta 8 kuma ita ce jerin matana na uku da Allah ya karɓi rayuwarsu suna hannuna. Da haka ɗan uwa da abokan arziki da masoya ku taya ni da addu'a rashin wannan baiwa Allah da nayi a matsayin ta tana amarya har wata 8 da zuwa hannuna Allah ya karɓi rayuwarta. Ni ne Salman Al-Farisi daga nan ƙasar Sudan.
To Allah ubangiji ya yi mata rahama Allah ya sa ta huta kuma Allah ya bashi hakurin rashi kuma
amin muna maka ta'aziyya
Allah ya kyautata namu ƙarshen
amin amin. To sannan kuma akwai sakon taya murna na auren da ake daurawa yanzu haka da na san kima ba zai rasa shafar ku ba
sosai ko
yawa. To muna mika sakon taya murna na aure da ake hidimar sa yanzu haka ta Hawwa Indini da angwanta
kanina ba Muhammad yar addu'a.
To Allah ubangiji ya sanya alheri ya kuma bada zaman lafiya da zuri'a ta gari.
To amin ya rabbil alamin.
Yawa da duk ma wa'anda suke aure Allah ya ida nufi kuma ya basu zuri'a ta gari da zaman lafiya. To sai kuma in shiga sakon gaishe-gaishe inda zan fara da baba Sama'ila dan mutan dutsen ma sai kuma Riyanu Musa Lere a jihar Kaduna sai kuma mu tsallaka shafin majalisar Facebook na Abari Yahuci din wanda zan fara da gaisuwar Habu Jambulo sai kuma Yahaya Sorodo da kuma Sama'ila Muhammad sai Abbati Adamu Giyade da Anas Isa Sali sai Muhammad Sanusi Wagi da Musa Adamu sai Yusuf Sani sai Anas Isa sai kuma Kabiru Idris Muhammad tare da Aliyu Liman Zagga da kuma Shu'aibu Giyadi sai gaisuwar fata alherin Abari Yahuci zuwa ga Abubakar Sadiq da Ibrahim Rabi'u da Muhammad Awal Abubakar sai Yusuf Makarfi. Daga nan kuma sai mu tsallaka zuwa ga Babson Baba da Sani Biliya sai Ibrahim Shehu da kuma Umar Nura Funtuwa sai gaisuwar fata alherin Abari Yahuci daga ƙarshe zuwa ga Muhammad Sahabi da Hassan Sula Garku da Ibrahim Sumaila da Nura Jibrin sai Kabiru Ibrahim da kuma Ishaka Sikdiya sai Bala Ana Amuza sai kuma Baba Ana Kawu sai kuma Abba Abubakar Rufe da Aliyafi Garba da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji.
To amin.
Daula Jabu mun je mana.
To Mallam Usman.
Ba a cinya toran jiwa, ba da ranta to sai dai kallon sarkin kalambo mai alfarma. Sarkin zari yana nan shi ma, sarkin musulmi mai dumin daraja, sarakunari ya yan kowa. Ba a cinya toran jiwa, ba da ranta to sai dai kallon sarkin kalambo mai alfarma. Sai kallo ya fure ta ce ba dada kamar macin tana nan daidai ko shiga yana nan daidai kare da kai bakwai goda dadi da ka gane shi ka san aljanna zaki cikin awa kai sanci kura da akuya sai dai kallo rabar basa kake ban taushi mai akuya yana jin haushi ya labe da hadda nan jefe yana jiran ta
Oh, shigo ka zan sha mamaki ka ga dutsen murhu sai an aje ka ne za a yi dori sasar alƙali dukkan mazan gari na koranka mai ado mai tsari na wuce dan gari na kaunarka sarkin namu mai martaba da alfarma mai wadiyar sani hidima kudai sarakuna yau mun samu sarakuna iyayen kowa mun ci kambarin sarki na zubina sarkin wakar da duk duniya duka an san shi mai kayan yakin da duk duniya ke tsoron shi mai girma na jama'ar kananan daman ka shiga da kanka mai komai nera sarkin waka a duk duniya na gaishe ka mun ci tambayan sarki na an ba ku mota yara sarkin waka da duk duniya duka an san shi mai kayan yakin da duk duniya ke tsoron shi kace ku mai girma na zubi jama'ar kananan daman shiga da kanka mai komai ne ga mu da biyu ku sha mai sarkin waka a duk duniya na gaishe ka ga sarkin waka wanne ba baban islama gaske mai hakura na azzafa makogaran sa ta makar dinare gaskiya ne wannan waka gaskiya ga wata in kana jin muryar sa sai ka ce kana so sarkin idan ladinta shi ya ga wurta al'amuran sai ikon Allah take wata cika ta ajiya na sallama mai islam an hada mu da dokta ya san ba a cikin idan shi ta ka kuma ba a dan gaskiya ne in an dan na wani sai mu ya soce hannu ka ba wanda ya tsaya ma sai Allah balle mutun ya ce sai ya karka sai Allah balle mutun ya ce yau ya daina Allah ka kyauta ta karshen amin.
To Daula kin sai kina da labari barkamu da dawowa.
Ina da labari.
To muna jinki
ku gyara zama ku kasa kunnuwanku. Labarin dan filla ne kamar yanda na ce dai. To wani dan fulani ne babulata ne
dan uwana
dan uwanka. To sai yazo yana tafiya sai yazo bakin titi inda zai tsallaka titi
titin mota.
To ina jin kila dai bai tsaya ya lura ya kalla hagu da dama ba daga ban shi kawai sai ya afka
kila ana ta magana zuci
sai ya afka kan titi yana afkawa kan titin nan kuma sai mota ta kade shi
fujib
mota ta banke shi to da mota ta banke shi dan fulani sai ya sume bai dai farfado ba aka kai shi asibiti to yana asibiti kwance a gadan asibiti likitoci na kan shi haka ana masa aiki sai aka samu cikin ikon Allah sai dan fulani ya farfado to yana samuwa sai ya bude idan shi yana bude idan shi mai zai gani sai ga likitoci biyu a tsaye a kan shi da fararen kaya
to fa
ya kalle su ya bude ido ya ƙara kallo ya rufe ido ya ƙara bude ido sai ya ga likitoci suna nan dai da fararen kaya sai suka ce mashi dan fulani eh sunanka ya kalle su yace to ni dai a duniya Isa ake kira na amma kuma a yanzu
ya zo lahira kenan
ya zo lahira yace amma a yanzu kuma sai abin da kuka ce
kurungus
wanda kai ya dauka mala'iku
ne to aikin san kin san in ka su ma ba ka sanar a ina
to sai su dan da suka rada ba shi kenan mala'iku
to wallahi fulani na jinki suna binki bashin nan bare bai ba ruwa na suna binki bashin nan bare bai
halila yau akwai guda ɗaya amma sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu saboda ƙarancin lokaci kila kamun nan ma mun ƙara samun na bare bare da sai a hada a ƙara
santa da ina ma da na bare bare na bar ku ne in ga gudun ruwan ku ba dai haka kuke samu gani Allah ya kai mu mako mai zuwa
to amin amin
yanzu kan dole mu lallaba kuma mu tattara inamu da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu a koyaushe kuma muna godiya sosai da jimirin sauraro aiko da sakonni da makamantansu daga shagaishan to dole mu tattara tattara namu ina mu anan sai wani makon ma juyo ko
to a madadin ni Daula Salim daga nan birnin Washington
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara
muke cewa sai wani makon idan Allah ya sake dawo da mu dauke da wani sabon shirin na abari
yahuti